الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Juma'a, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Al-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna hudu ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 30 ga watan 9 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta 32, wadda ake kiranta da suna At-Tayyibiyya, wanda ta kai dangane ne zuwa Madinatul Rasul sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Kamar yadda bayani ya gabata, Taiba suna ne na Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya rada mata wannan suna Taiba, ko kace Taba, wannan duka ya tabbata daga gunsa. Kafin musulunci suna kiranta da Yathriba, kamar yadda dai bayani ya gabata a jiya. Wanda kuma kar mu manta, ita wannan makama ta kunshi wasu tambayoyi ne guda 100, ko mu ce wata fatawa ce guda 100, wanda aka yi ma wato masanin Larabawa waɗanda suke tatattu, kamar yadda yake kirarin haka, kuma cewa shi ne mafi sanin duk wani wanda ke ƙarƙashin samaniya a wannan lokaci. Mun tsaya ƙarshen tambayar da aka yi masa na cewa fama ta ƙulu fi manta yammama fummara a rauɗar ƙada baƙala ta yammuhu falye ta wabba. Aka ce masa, menene hukuncin, ko kuma me za ka faɗa game da mutumin da ya yi timama bayan gama taimamarsa fummara a raubal sai ya ga wani dausayi? Allah sai ya ce, baɗala ta yammuhu, ya ce tabbas taimamarsa ta ɓaci, falye ta wabba, don haka dole ya yi arwalla. Hango dausayi ai baya daga cikin mubdilatu tayammu, abubuwan da suke ɓata taimama. To anan mi yake nufi da ar-raubu? Shine yace jam'i ne na rauba. Abinda ake nihi da rauba anan, as-subaba tabqatil haw, ma'ana duddiga ta ruwa, an gane ku, wanda yake ragewa a cikin tauki, ma'ana ruwa in ya kai ƙarshe. Shi ko kaga daman ita ce mama, wato sababin yin ta rashin ruwa, ko kuma rashin damar yin amfani da shi. As-sababur ra'isi shine adamul ma'i, rashin ruwa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum. To dan haka idan mutun yayi timama kafin yayi sallah, idan ya samu ruwa, to wannan timama ta baci, dole yayi arwalla. Shi yasa anan yace badala tayammumu arwallarsa ta baci fal yatawabba, dole yayi arwalla, domin ar-raudu anan shine wato as-subaba tabqa fil hawdi, ma'ana tarhi ruwa, sauran ruwa, kingin ruwa da yake kasancewa a tauki. Zamu tashi kenan gaba ta gaba. Alal musannif rahimahullahu ta'ala, ayajuzu an yasujuda ar-rajulu fil azira? Qala na'am wa li yujanib al-qazira. Tambaya ta gaba shine yace masa, wai shin na halatta mutun yayi sujada fil azira, a cikin bayan gari? Ma'ana shine cikin kashi yana halatta mutun yayi sujada? Qala, sai ya faɗa, sai ya ce na'am, yace kwarai da gaske kwa, amma wali yujanib al-qazira, ya nisanci kazanta. To wanda zai yi dumu-dumu da bayan gari, a masa maganar cewa ya nisanci kazanta, me yake nihi da al-azira a nan? Fina'ud-dar, balbali na gida, ko ka ce falfajiya, shi ne ake nihi da al-azira. Kaga yin sujada a balbali babu wani dalili da ya hana, amma yin sujada a cikin najasa, wannan baya halatta. An gane ku? Dole mai sallah jikinsa da tufafinsa da mahallin da zai yi sallah gaba ɗaya ya kasance tsarkakekke. To shi ne ya ce a yajuzu an yasujuda ar-rajulu fil azira, wai shin na halatta mutum ya yi sujada a cikin bayan gari? Qala, sai ya ce na'am, kwarai da gaske. Wali yujanib al-qazira, amma fa ya nisanta, wato kazanta gaban shi. Qala, sai ya faɗa, ya ce fa halahu sujudu ala al-khilaf? Qala, la wala ala ahdi al-atraf, wai shin na halatta ga mai sallah yin sujada alal khilaf, wato a bisa itace? Idan aka ce al khilaf, su ne wato itace waɗanda suke a jere. Qala, sai ya ce la, ya ce a'a, wala ala ahadil atraf, ko akan ɗayan wato gabbansa ba zai yi ba. Lafazin al atraf jam'i ne na taraf, gabbai na jiki, hannu da kafa da sauransu, ana kiransu atraf. Wanda kaga yin sujada alal atraf abu ne wanda ya zo a shari'a, umarni ne aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya umarci al'ummarsa, domin Ubangiji Ta'ala ne ya umarce shi da yin sujada alal atraf, kamar yadda yake cewa umirtu an asujuda, ana asujuda ala sab'ati a'aba, au kama kala, an umarci ne da yin sujada a bisa gabbai bakwai. Manzon Allah ya nuna dugadigai, an gane ku? Sannan da hannuwa da gwiwoyi, sannan kuma goshi. Da ya zo nuna goshi, sai ya hada da hanci. To shi ku anan cewa fa halahu sujudu alal khilaf, shin na gare shi halaccin yin sujada alal khilaf akan itace? Babu dalilin da ya haramta yin sujada akan itace. To amma sai ya ce la wala ala ahadil atraf, kenan anan me ake nihi da al khilaf? Shine al kum, hannun riga, naka janyo hannun rigarka ka yi sujada akan sa, bai dace ba, malamai sun karhanta haka. Haka atraf anan me ake nufi? Shine wato gefin tufafi, gefan tufafi, kamar misali ka janyo harshen mayafinka ko abin da yake kama da haka. Wannan duka yana daga cikin abubuwan da malamai suka karhanta. Ala sai yake fada tambaya ta gaba yace fa in sajada ala shimalihi qala la ba'sa bi fi'alihi idan mai sallah ya karkace ma alqibla yayi sujada ala shimalihi a hagun kinsa menene hukuncin hakan qala chai la ba'sa bi fi'alihi babu laifi game da aikin sa ga alqibla kuma ka karkace kayi sujada a hagun kuma ya ce ba laifi game da haka me ake nihi da ashimal ashimal anan jami'i ne na shamla an gane ko jami'i ne na shamla idan aka ce shamla wato ita ce riga idan mutum yayi sujada akan ta babu wani laifi ba yana nihi ba mutum ya karkace ma alqibla yayi sujada a hagun kinsa a abin da yake nihi da ashimal wato riga wadda ake kiranta da suna shamla jam'in kenan shine shimal qala sai yake fada tambaya ta gaba fa hal yajuzu sujudu ala alqura qal na'am duna zira wai shin yin sujada ala alqura akan wato a bisa kan tinkiya ko na akuya shin yana halatta qala sai yace na'am qurai duna zira'i amma fa banda kafar banda kafafuwan banda damtsanta to menene bambanci tsakanin kai da kafa lafazin alqura anan ba ana nihi kan tinkiya ba ma'anar shi mastaqala min alharra wa hiya ardun zatu hijaratin suye wato abinda ya meke ya tafi na ƙasa wadda ake kiranta harra idan aka ce harra ƙasa wadda take ma'abuciyar bakaken duwatsu kamar yadda in ka dauka Madina tana da harra biyu akwai harra sharqiyya akwai harra garbiyya in ka ji sun ce harra fuskar ƙasa wadda take shimfiɗa da duwatsu to kaga ai ba laifi mutum yayi sujada akan ƙasa wadda take mai duwatsu nan shine sai ya ce a duna zira'i amma fa banda damtse na daman ka janyo damtsan ka kai sujada akan shi wannan bai dace ba ala sai yake fada tambaya ta gaba a yusalli ala ra'sil kalbi qal na'am kasairil habbi wai shin yanzu mutum yayi sallah a bisa kan kare qala yace na'am yace kwarai kasairil habbi ai wannan kamar sauran falamin dutse ne kamar misali mutum yayi sallah ne akan falamin dutse ra'sul kalbi anan ma'anar safaniyatu ma'rufa ma'ana wata kafa ce wadda take sananna ma'ana hanya ce wadda take sananna mai wannan suna ra'sul kalbi ba yana nihi kan kare ba yace a yusalli ala ra'sil kalbi shin yanzu na halatta mai sallah yayi sallah a bisa kan kare yace na'am yace kwarai kasairil habbi yace wannan kaman sauran falamin dutse ne idan aka ce hababa alhabu wato shine falamin dutse jam'i an gane ko jam'i ne na hababa ka ce alhabu ko ka ce hibab falamin duwatsu qala sai yake fada tambaya ta gaba ayajuzu lidarisi hamlul masahif qal la wala hamluha fil malahi wai shin na halatta lidarisi ga mai karatun alqur'ani mai kaftu mai kwami hamlul masahif shin yana halatta ya dauki alqur'annai qala sai yace la a yace wala hamluha fil malahi yace ko a cikin wani mayafi baya halatta ya dauka inde mai karatun qur'ani ne an gane ko addaris mai karanta alqur'ani shine ake fada mai kwami mai kwani ko kuma kace mai kaftu shin wai yana halatta ya dauki alqur'annai shine yace la yace a wala hamlu hafil masahib fil malahif yace ko daukan alqur'annai a cikin mayafi yace baya halatta. To da wani dalili za a ce mai karatun alqur'ani ba zai dauki alqur'ani ba? Alhali ma shine yafi cancanta game da daukan alqur'ani. Lafazin addaris anan alha'i mace mai al'ada. An gane ko? Al-daris ma'ana al-ha'iq mace mai al'ada, kamar yadda jumhurin malamai sun tafi akan haka, illa kasancewar mas'ala ce dai khilafiya. Ala sai yake fada ma taqulu fi man salla wa anatuhu bariza qal salatuhu ja'iza. Yace ala ga ta malam me zaka fada game da mutumin da yayi sallah wa'anatuhu bariza alhali wato gabansa a bayyane. Idan aka ce ana shine gashi na gaba, wa'anatuhu bariza alhali gashinsa na gaba a bayyane. Kala sai ya ce salatuhu ja'iza, ai sallar shi wannan halattacciya ce, sallah ta yi. To kaga a zahiri duk wanda yayi sallah gashin gabansa a bayyane ba shi da sallah, saboda bai rufe al'aura. An gane ku? Bai rufe al'aurarsa. Wanda rufe al'aura wannan wajibi ne, saturul aura sharadi ne daga cikin sharda na ingancin sallah. Lafazin al'ana anan shine yace aljama'atu min humuril wahsh, garke na jakunan jiji shine ake kira da al'ana. An gane? Ba ana nufi gashin gaba ba. Al'ana anan shine garke na jakan jiji. Kana da garke na jakan jiji, kayi sallah, garken jakunan ka gashi a bayyane, me ya shafi sallarka? Sallarka sallah ce halattacciya. Qala sai ya fada tambaya ta gaba, yace fa in salla wa alaihi sawmun qala yu'idu walau sallami ata yawmi. Yace idan mutum yayi sallah alhali akwai bashin azumi a kansa, menene hukuncin sallarsa? Qala sai ya fada yace yu'idu, dole ya sake sallah, walau sallami ata yawmi, koda sallah ta kwana 100 yayi sai ya sake, matukar akwai bashin azumi a kansa. Kaga a zahiri bashin azumi ai bai shafi ba ingancin sallah. As-sawmu anan zarqun na'ami, wato kashin jimina ake nufi. Kashin jimina shi ko? Kashin jimina najasa ne, saboda jimina tana cin nama, tana cin dukkan wasu abubuwa, kashinta najasa ne. Kina anan saumun ba ana nihi azumi ba, abinda ake nihi da saum anan shine kashin jumuna. Qala sai ya fada tambaya ta gaba, fa in hamala jurwan wa salla qala huwa kama law hamala baqilla. Yace fa in hamala jurwan, idan mutun ya dauki dan kuyukuyo na kare, wa salla yayi sallah da shi, menene hukuncin sallarsa? Qala yace ba laifi huwa kama law hamala baqilla. Yace ai tamkar ya dauki wato baqilla, wasu kwaya ne mai kamar waki wanda ake abinci da shi. Yace ai kamar ya dauki baqilla ne. An gane ku? Yana kama da waki shi baqilla. Yace kamar ya dauki baqilla ne, mutumin da ya dauki kuyukuyo yayi sallah da shi. Lafazin aljiru anan ba kuyukuyo ake nufi ba na kare, abinda ake nihi as-sigaru min al-kisa'i wa rumman, wato kankanan wato dangi na kane-kane, kamar irin su gwanda wa rumman da rumman, su ne ake nihi da aljiru anan, ba ana nihi kuyukuyon kare ba. Kamar ya dauki karamar gwanda ce yayi sallah, misali mutumin da ya dauki gwanda yayi sallah da ita, kina wannan kamar ya dauki wake ne, babu wani bambanci. Sallah ba abin, babu wani abu wanda ya shafi ingancin sallarsa. Qala sai yake fada tambaya ta gaba, a tasihhu salatu hamilil qarwa. Qala la walau salla fawqal marwa, wai shin sallar wanda yake dauke da gwaiwa tana inganta? Mutumin da yake da gwaiwa, wanda ita gwaiwa wato maratayen mutum ne suke kumbura, wata rashin lafiya ce ta musamman. Shin wanda yake da irin wannan rashin lafiya sallar shi na inganta? Ala yace la, yace ko daya, walau salla fawqal marwa, koda a saman marwa yayi sallah bata yi ba. Atasihu salatu hamilil karwa, shin sallar wanda yake dauke da gwaiwa na inganta? Kala la, yace a a, walau salla fawqal marwa, koda akan marwa yayi sallah, sallah bata yi ba. Alkarwa anan shine milagatul kalbi, ma'ana ruwan da kare yayi lallagi, yani ruwan da kare yayi lallagi a cikin sa wannan najasa ne. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi alkalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. An gane ku, lallagin kare a cikin ruwa wannan ya najasta da shi. Wanda yake dauke da wannan ruwa yana dauke ne da najasa. Yin sallah dauke da najasa, halin mutum yana sane da haka, sallah bata inganta ba. Kala sai yake fada, fa in qabara ala thawbil musalli najun, kala ya mudhi fi salatihi wala garwa. Yace fa in qabara ala thawbil musalli najun, wato idan bayan gari ya zubo akan tufafin mai sallah yana cikin sallah, menene hukuncin haka? Kala ya mudhi fi salatihi, ya shude game da sallar sa wala garwa, wannan babu wani mamaki, kawai zai ci gaba da sallah. Lafazin annaju anan ba ana nihi bayan gari ba, as-sahabu allazi qad huraqa ma'ahu, wato girgijen da ya zubar da ruwa shine ake kira da annaju anan. An gane ku, girgije wanda ya zubar da ruwa. Dan haka ma'ana girgije wanda ya zubar da ruwa, wanda yana yayyafi, girgijen da ake ce masa jida, dan ruwan da yake cikin sa ya diga akan tufafin mai sallah, ai sallah ba abin da ya shafe ta. Amma sabani ga ma'ana ta biyu da yace annaju, wannan naju, wanda naju wato suna ne na bayan gari. Kala sai ya faɗa tambaya ta gaba, a yajuzu an ya ummar rijala muqanna'un? Kala na'am, wa ya ummuhum mudarra'un. Yace wai shin na halatta muqanna'un, mai sanya ɗankwali, an ya ummar rijala, ya limanci mazaje, ma'ana wai shin yana halatta mace tare ma maza limanci? Kala yace na'am, yace kwarai da gaske. Wa ya ummuhum mudarra'un, yace mai sanya doguwar riga ma na iya musulmanci. Lafazin mudarra min ad-dir ne, dir doguwar riga tun daga sama har ƙasa da mace take sawa. To kaga limancin mace ga maza, wannan agun jumhurin malamai baya halatta. Wanda ya tafi akan mace tana iya ma maza limanci, an samu faɗa daga gunsa shine al-Imamu Tabari, shi kuma ya kafa hujja da hadisin Ummu Waraka, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta cewa ta riƙi ladani yayi kiran sallah, idan lokaci yayi tayi ma jama'ar gidanta limanci, ta samu wani dattijo shine yake kiran sallah. To shine al-Imamu Tabari yace a cikin jumullar mamunta babu dalilin da ya ware shi wannan dattijo. To amma kwata-kwata jumhurin malamai sun tafi akan cewa mace baya halatta ta limanci maza. An gane ku, domin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi. Manzo Allah yace mafi kwarewa a wajen karanta littafin Allah shi zai limanci jama'a. Lafazin alƙawm anan suka ce ar-rijal ake nufi, domin in aka ce alƙawm lafazi ne wanda yake banta da maza banda mata, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, sai ya ce wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Suka ce kaga anan inda mata suna cikin jimillar qaum, to ai ba za a ware su da ambato ba. To dan haka da yace ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi, don haka dai a takeice jumhur malamai sun tafi akan cewa mace baya halatta ta yi ma maza limanci. Wasu daga cikinsu sun tafi akan cewa za ta iya ma ƴan uwanta mata, wannan kuma shi ne faɗa mafi rinjaye mafi inganci. A malikiyance ko ƴan uwanta mata ba za ta ma limanci balantana maza. To shi ne a nan ya ce yake faɗa, ya ce a yajuzu an ya umar rijala muƙanna'un. Lafazin muƙanna minal ƙina ne, ƙina wato ɗan kwali, marfin kai da mace take rufe kanta. Lafazin mudarra minal dir ne, dir wato doguwar riga da mace take sakawa a jikinta tun daga sama har izuwa ƙasa. To amma ma'anar da yake nufi al-muqanna anan labisul migfar, wanda ya sanya kwalkwali ita ce hular kwano, shi ne ake kira muqanna, mutumin da ya sanya hular kwano. Wal mudarra anan ana nihi labisul dir, wanda ya sanya silke na yaki. Kaga sanya hular kwano da silke na yaki, wannan bai shafi ba ingancin sallah. Ala sai ya faɗa, fa in ammahum man fi yadihi waqfun qala yu'iduna walau annahum alfun, yace fa in ammahum man fi yadihi waqfun, idan wanda a cikin hannunsa akwai kandarewa, jijiyoyi sun takure, hannu ya shanye, idan ya ma mutane limanci menene hukuncin sallar? Cha yu'iduna walau annahum alfun, gaba ɗayansu su sake sallah ko sun kai mutum dubu. Ma'ana ta biyu, man fi yadihi waqafun, wanda kula da waqafi yake hannunsa, kamar an yi waqafin wata dukiya domin gudanar da addinin Allah, an baka wakilcin masallaci ko wata makaranta ko wani gidan baki ko wata gona, wanda dai waqafi ne. To idan kama mutane limanci, cha su sake sallah koda wato su dubu ne. Kenan lafazin man fi yadihi waqafun ma'ana biyu yake ɗauka. Ma'ana ta farko, wanda ke akwai kandarewa a hannun shi, ma'ana jijiyoyi sun sarƙe, sun takure, hannun ya ƙale. An gane ko ma'ana ta farko? Ma'ana ta biyu, man fi yadihi waqafun, wanda kula da waqafi ke hannunsa, idan ya limanci jama'a menene hukuncin sallar? Shine yace yu'iduna walau annahum alfun, ko sun kai su dubu su sake sallah. Lafazin alwaqafu anan ba yana nufi waqafi, kuma ba yana nufi kandarewar hannu, abinda yake nihi aswaru min al'aji aw az-zabli, wato shine warwaro wato na haƙurin giwa, wanda kasancewar kayan ado ne wanda mata suke sawa. Kenan kaga mace in ta ma mutane limanci, menene hukuncin sallah? Maza su sake sallah ko sun kai su dubu? Shi ne yace wa arada annahu la yajuzu lirrijali liitimamu bin nisa'i, koyi da mata baya halatta ga maza, ma'ana baya halatta namiji ya bi mace sallah. Ala sai yake faɗa tambaya ta gaba, fa in ammahum man faqzuhu badiya qala salatuhu wa salatuhum madiya, yace idan wanda cinyarsa take bayyane a fili ya limanci jama'a, menene hukuncin sallarsa da tasu? Ala sai yace salatuhu wa salatuhum madiya, sallarsa da tashi wato ta shuɗe, ma'ana ta yi. mutumin da yayi limanci cinyar shi a bayyane. Kaga cinya ko ai al'aura ce, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi al-bakhzu awra. Anan abinda ake nihi da al-bakhzu sai yace al-ashira, wato su ne dangi. Mutumin da yayi sallah danginsa badiya, wato suna ƙauye. Lafazin badiya anan ay yaskununa al-badu, ma'ana suna zauna a ƙauye. Mutumin da yayi sallah ya limanci jama'a, an gane ko dangin shi a ƙauye, menene hukuncin sallah? Yace da shi an gane sallar shi ai ingantacciya ce, da shi da su dukkansu ingantacciya ce. Kasancewar danginka suna ƙauye, wannan bai shahi ingancin sallah ba. An gane ko? Idan aka ce al-fakhzu kenan al-ashira, su ne dangi, ba ana nihi da cinya ba. Domin duk wanda ya yi sallah cinyar shi a bayyane, to wannan sallah ta ɓaci. Me yasa? Saboda ya bayyanar da al'aura. Shi ne ya ce waqtara ba'adu ahli lugha taskinul kha'i min hadha al-fakhz liyahsul al-farqu bainaha wa bainal udud. Wasu daga cikin malaman lugha sun zaɓi cewa kha'un kin, wato ai mata sukun, kace al-fakhz kenan, dan a samu bambanci tsakanin shi wannan lafazi da lafazin al-fakhz, wanda al-fakhz shine cinya. Qala, sai yake faɗa, fa in ammahum thawrul ajammu qala salli wa khalaqa dhammun. Qala, sai yace wai fa in ammahum thawrul ajammu, idan sa wanda yake mara kaho yama jama'a limanci. Qala, yace salli, i salla bayan shi, wa khalaqa dhammun, yace babu wani zargi ko aibantawa wato tare da kai, dan ka bi sa mara kaho sallah, ba komai a kanka, babu wani abin zargi ko abin aibantawa ko abin kushewa. A thawru anan as-sayyid ake nufi, shugaba. Lafazin al-ajam anan abinda ake nihi la rumha ma'ahu, wanda shugaba wanda ba shi da mashi tare da shi. Shugaba wanda ba mashi tare da shi, dan ka bi shi sallah, ai sallah ce ingantacciya, babu wani abin zargi ko kushewa a kanka. Qala, yana faɗa tambaya ta gaba, ayatu kullu al-qasru fi salati shahid. Qala, la wal ga'ibi shahid. Wai shin qasru na shiga fi salati shahid, wato a sallah, a cikin sallar ash-shahid, wato mai bada shaida? An gane ku? Ash-shahid anan ma'ana mai bada shaida. Shin qasru na shiga sallar shi? Qala, la, yace a'a, wal ga'ibi shahid, ina rantsuwa da sarki wanda yake fakakke, wanda idanu ba sa ganin shi, ash-shahid kuma wanda yake halartacce, wanda yana ganin kowa, yana ganin komai, yana sane da kowa da komai, yana da iko akan kowa da komai, shine Allah subhanahu wata'ala. Rantsuwa ne yake da shi, wal ga'ibi shahid, ina rantsuwa da wanda yake fakakke kuma wanda yake halartacce. To yanzu shi wanda yake mai bada shaida, me yasa kasar ba ta shiga sallar shi? Menene laifin shi? Menene ya shafe shi? Nan ash-shahid me yake nihi da ash-shahid anan? Wato in aka ce salatu shahid, ita ce sallah ta magarba. An gane ko? Salla ta magarba. Summiyat bi zalika li iqamatiha inda ulu'in najmi li anna an-najma yusamma ash-shahid. An ambace ta da wannan suna domin ita magarba ana yin ta ne lokacin da tauraro ke hudowa. Tauraro kuma an ambace shi da suna shahid. Kenan, dan haka ita sallah ta magarba daman kasar ba ta shigarta, shi yasa malaman suke kiranta salatu shahid. An gane, ba yana nufi ba mai ba da shaida. Tambaya ta gaba kale yake fada a yajuzu lil ma'zuri an yuftira fi shahri ramadan yanzu kuma an gama wato tambayoyin da suka shafi sallah kaga irin fasaha ta wannan malami wai tambayoyin kansu sai da aka jiro su a tsarin yadda wato malamai suka jera littattafai waɗanda suke na hukunce hukunci farko kitabu tahara ne akai aka zo sallah yanzu an gama sallah yanzu kuma azumi ne ana gama azumi tambayoyin da suka shafi zakka ana gama zakka haji bayan haji kuma sai kitabul buyu sannan kuma sai a wannan ahkamud dima sannan kuma sai al'adab yadda malamai suke rattaba littattafai na hukunce hukuncen addini haka aka jiro waɗannan masailikin yanzu azumi ne yace ayajuzu lil ma'zuri an yufira fi shahri ramadana washin na halatta ga mai hamzari yace abinci a cikin wata na ramadan kala sai ya fada sai yace ma rukhisa illa lisibyan kwata kwata ba ayi rangwame ba ga mai hamzari yace abinci a cikin ramadan in banda kankanan yara to kaga akwai uzuri na bulaguro akwai uzuri na rashin lafiya akwai uzuri na jinin al'ada akwai uzuri na jinin biki da sauransu ubangiji ta'ala ya faɗa wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra an gane ko fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to shine nan aka masa tambaya ayajuzu lil ma'zuri shin yana halatta ga mai hamzari an yi fudira fi shahri ramadan yace abinci a cikin wata na ramadan kala sai ya fada sai yace ma rukhisa ba ayi rangwame ba illa lisibyan sai ga kankanan yara lafazin al-ma'zur anan al-maqtul wanda aka yi masa sallatu shine ake nihi wa huwa aidan al-ma'zur an al-mu'zir an gane ko wato al-mu'zar wanda aka yi masa sallatu kace al-ma'zur ko kace al-mu'zar ba ana nihi bane hamzari kala sai yake fada tambaya ta gaba fa hal lil mu'arris an ya'kula fihi kala na'am bi mil'i fihi fa hal lil mu'arris waishin na halatta ga mai angwanci an ya'kula fihi yace abinci a cikin wata na ramadan ango waya aji azumi saboda yana cikin yanayi na angwanci yace abinci kala sai yace na an kwarai bi mil'i fihi cike da bakinsa an gane ko yace abinci cike game da cika bakinsa wannan na halatta shin angwanci yana daga cikin uzurin da ke bada damar aji azumi baya ciki al mu'arris anan al musafiru alladhi yanzilu fi akhir laylihi liyastariha thumma yartahil abinda ake nihi da al-mu'arris shine wato mai ririmi matafiyi dake sauka a ƙarshen daransa domin ya dan huta sannan kuma alabta ayi gaba shine ake kira al-mu'arris kaga wanda yake cikin bulaguro an bashi damar ya aje azumi a cikin wata na Ramadan kamar yadda bayani ya gabata qala na fada tambaya ta gaba fa in afdara fihi al-quratu ala la tunkiru alaihim al-wulad yace fa in afdara fihi al-quratu idan waɗanda suke tsiraitattu marasa tufafi suka ci abinci a cikin wata na Ramadan lafazin al-qura jam'i ne na ari ari matsiraici wanda ba shi da tufafi idan suka ci abinci a cikin wata na Ramadan suka aje azumi qala chai la tunkiru alaihim al-wula kar majibinta lamari shuwa gabanne su yi musu inkari abinda suka yi daidai suka yi lafazin al-qura anan allazina ta'khuzuhum al-qurawa wa hiya lahuma dirida wato wanda masassara ta same su suna makirkata to kaga ai rashin lafiya uzuri ne wanda yake bada damar aji azumi lafazin al-qura anan ba yana nihi ba waɗanda suke tsiraitattu in aka ce al-qura kenan wanda masassara ta same su ta kama su domin na daga cikin sunayen masassara al-Qurawa. Qala na fada tambaya ta gaba, an gane ku? Qala yake fada, yace fa in akala sa'imu ba'da ma asbaha. Qala huwa ahwa lahu wa asla. Yace idan mai azumi ya ci abinci ba adama asbaha, wato bayan gari ya waye, menene hukuncin azumin sa? Qala cha huwa ahwa, ai cin abinci bayan gari ya waye wannan shine mafi kewayewa ga mai azumi, wa aslahu kuma shine mafi inganci. Ya bari he gari ya waye tarai ko ina haske ya hada ya ci abinci, wannan ai shine yafi kewayewa kuma shine yafi inganci. Lafazin asbaha anan ba yana nufi wayewar gari, ai istasbaha bil misbah, ma'ana shine ya kunna fitila. An gane ku? In ya kunna fitila, ai wannan shine yafi inganci game da cin abinci, domin kaga irin kaga inda zaka saka hannunka a cikin akushi, kuma ka san iya abinda zaka dauko na abinci. Qala yake fada, yace fa in amada li ana akala laylan, qala li yushammir lil qada'i zaylan. Yace fa in amada, idan mai azumi yayi ganganci, li ana akala laylan, yace abinci daddare. Qala chai li yushammir lil qada'i zaylan, ma'ana ya zagi ya tattari gizarsa, wato lil qada'i domin ramuwa, ma'ana ya shirya ya zagi ne domin ramuwa idan ya ci abinci da dare. To azumi ana yin shi da dare farkon lokacin saketowar alfajir, ƙarshen azumi faduwar rana, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu al-siyama ila al-layl. To shine anan yace fa in amada, in ya ganganta, li an akala laylan, yace abinci daddare, qala yace li yushammir lil qada'i zaylan, ya tattari gizarsa, ma'ana ya shirya ya zagi ne lil qada'i domin ramuwa. Lafazin wato an gane ku? Shine yake fada, yace zakara ibnu durayd anna layla, ibnu durayd ya ambata, ɗaya daga cikin manya manyan malaman lugha, yace anna layla, abinda ake nihi da al-layl, farqul kubara, wato shine dan takwab ko kace dan shila na tsuntsun da ake kiran shi kubara. An gane ku? Tsuntsun da ake kiran shi hubara, dan shilakin shi, ma'ana dan takwab, shine ake kira da al-layl. Wa qala ghayruhu, wani daga cikin malaman lugha yace huwa waladul kirwan, idan aka ce al-kirwan shine wato zarbi, wannan al-karawan kai, al-karawan shine zarbi. To kaga wanda yace dan wato hubara ko dan wannan zarbi, ai ya karya azumin sa. Shine yace fa in amada, in yayi ganganci, li ana akala laylan, kenan yace dan zarbi ko kuma dan hubara, kenan qala sai yace li yushammir lil qada'i zaylan, ba yana nihi ba yace abinci daddare. Qala yana fada tambaya ta gaba, fa in akala qabla an tatawara al baydahu, qala yalzamuhu wallahi al-qada'u. Yace idan mai azumi ya ci abinci, qabla an tatawara al-baydahu, wato kafin wato farar mace ta buya. An gane ku? Ya hango farar mace kafin ta buya, sai ya ci abinci, menene hukuncin sa? Qala yace yalzamuhu wallahi al-qada'u, yace rantsuwa nake da Allah, ramuwar azumi ta lazimce shi, ya zama tilas a kai shi. Lafazin al-baydahu anan ba ana nihi farar mace ba, abinda yake nihi wato min asma'i shams, suna ne daga cikin sunayen rana, idan mai azumi ya ci abinci kafin rana ta fake, to azumi ya baci dole ya rama. Shine ya ce fa in akala, in ya ci abinci qabla an tatawara albayda, kafin faran mace ta fake ta kuya. Kala sai ya ce yalzamuhu wallahi alqada, ya ce rantsuwa nake da Ubangiji na ramuwa ta lazumce shi. Me yake nihi da albayda a nan? Wato ita ce rana. Kala sai yake faɗa tambaya ta gaba, fa inistathara sa'imul kaida qala afdara wa man ahalla saida, yace idan mai azumi ya motsa wani makirci da wata kulla kulla, menene hukuncin azumin sa? Kala yace afdara, tabbas ya karya azumin sa. Wa man ahalla saida, rantsuwa nake da Ubangijin da ya halitta farauta. Indai mai azumi ya motsa wani makirci, to ya bata azumin sa, ya karya azumin sa. Lafazin alkaid a nan ba makirci ba ake nihi alkai, wato amai. Wastisaruhu ai istidaa'ahu, janyo shi, domin ya tabbata a hadisi in mai azumi ya nemi yin amai yayi amai, to azumin sa ya baci. Kala yana faɗa tambaya ta gaba, alahu an yufdira bi ilhahi tabikh, qala na'am la bi qahil matabikh, yace alahu shin na halatta ga mai azumi an yufdira, wato ya ci abinci ya karya azumin sa bi ilhahi tabikh, wato a sababin nacewa ta mai dafa abinci ya ringa maka magiya, yana ce cewa sai ka ci, shin yana halatta mutum ya karya azumi? Kala yace na'am, yace kwarai, la bi tahil matabikh, amma fa ba na cewa ba ta mai dafa nama a madafi ita ce gwadala. To menene bambancin mai dafa nama da wancan wanda yake mai dafa abinci? Domin aka ce qahi, mai dafa nama shine ake kira da qahi, jam'un shi shine quha. Kamar yadda ce yake cewa wa dhalla quhatul lahmi min bayni mubijin safifa shiwa ina au qadirin muajjali. Lafazin at-tabikh anan al-humma, wato masassara ake ne, an gane ko? Idan masassara ta nace a jikin mutum, to kaga wannan ai ya halatta mutum ya karya azumi. Idan ya kasance masassara ta samu mutum ta tsananta a kansa, ya halatta mutum ya karya azumi. Ba yana nufi ba mai dafa abinci. Kala yake faɗa tambaya ta gaba, fa in ga hikatil mar'atu fi sawmiha qala ba qala sawmu yawmiha, idan mace ta yi dariya fi sawmiha a lokacin da take azumi, menene hukuncin azumin ta? Yace batala sawmu yawmiha, azumin wannan yini nata da ta yi dariya ya baci. Lafazin bahikat huna, ha huna ai habat, ma'ana shine ta yi jinin al'ada. Idan mace tana cikin azumi, idan tana azumi, idan jinin al'ada ya zo mata, to azumi ya baci. Lafazin bahikat ai habat shine ta yi al'ada. Wa minhu qawluhu ta'ala fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq, shine yake cewa wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub fa dhahikat, ai shine sai ta yi al'ada. Qala yana fada tambaya ta gaba, fa in dhahara al-judriyyu ala dharratiha qala tufdiru in adana bi madarratiha, yace fa in zahara aljudriyu, idan faran kama ta bayyana ala darratiha, wato ga kishiyarta, menene hukuncin azumin ta? Ma'ana tana azumi, faran kama sai ta bayyana ga wato kishiyarta. Idan aka ce faran kama kuraji, wannan waɗanda suke fitowa suke ruwa a jikin mutum, an gane ko? Haka ake kiran shi da suna a nan. Yana da wani suna na daban? Shine yace fa in zahara aljudriyu, idan faran kama wato ta bayyana ala darratiha wato ga kishiyarta wanda galibi rashin lafiya ce wanda zaka ga cikin dan lokaci kadan kuraje sun fito ma mutum sun yi ruwa kuma cikin dan lokaci kadan wato zaka ga sun fashe kuma wuraren yayi baki wanda galibi kuma tana son yin zafin masassara ita faran kama kada sai yace tufudiru yace ai ta karya azuminta tufudiru sai ta karya azumi in azana bi madarratiha in har faran kamar ta sanar game da cutar da kishiyar tata dole ta karya azumi kamar yadda Hausawa suke cewa wannan sakiya ga raƙumi kumburi ga jaki to ita mai rashin lafiyar daban ita mai azumi kuma a ce saboda kasancewar kawai kuraje sun fito a jikin yaluwarta a ce za ta karya azumi kaga wannan ai abu ne wanda yake sabanin abu wanda yake sananne a shari'anci addarra anan ba yana nufi kishiya aslul ibhami ma'ana shine tushen babbar yatsa kenan wa aslu sadi aiban haka kuma nunu an gane ko in kamar misali kasancewar wato ita wannan rashin lafiya kuraje suka fito kenan in har mutun ya tabbatar da zai cutar da shi ba zai iya zai wahala game da azumi to ya halatta mutun ya ajiye azumi domin rashin lafiya ce kala sai yake fada ma yajibu fi mi'ati misbahin wannan kuma an shiga kenan abin da ya shafi zakka kenan mu je hukuncin zakka mu gama sai mu tsaya akan haji yace ma yajibu fi mi'ati misbahin yace me ke zama wajibi game da mutumin da ya kashe fitila 100 an gane ko wannan mutumin da ya mallaki fitila 100 ma yajibu fi mi'ati misbahin me yake zama wajibi game da mutumin da ya mallaki fituloli guda 100 fitila 100 kala sai yace hikkatani ya sahi yace ya kai abokina yace hikka biyu wato tawajjaba akansa sahihan anan munada ne murakkab ayya sahib al-misbah anan an-naqatu allati tusbihu fil mabra wato taguwa wadda take wayuwar gari a garke can wurin kwanan su shi ita ake nihi da al-misbah kaga duk wanda ya mallaki raƙumi 100 taguwa 100 hikka biyu zai bada kala sai ya fada tambaya ta gaba yace fa in malaka ashra kanajira ala yukhriju shataini wala yushajir idan mutun ya mallaki wukaki 10 lafazin kanajir jami'i ne na khanjara idan aka ce khanjara ita ce wuka irin wanda mutanen Yaman da mutanen Oman zaka ganta sun sa ta a nan gaban su shine yace idan mutun ya mallaki wukaki 10 me ke kansa na zakka kala yace yukhriju shataini yace tinkiya biyu zai fitar wala yushajir kar yayi jayayya al-khanajir anan annuqul gizaru darri wahidatuha khanjar wa khanjur abinda ake nihi da al-khanajir anan taguwai wadanda suke masu yawan nono mufradinsa kenan khanjar ko kace khanjur kaga idan mutun ya mallaki raƙumi 10 ai tinkiya biyu ce zai bada zakka kala sai ya fada yace fa in samaha lisa'i bi hanimatihi in har wato mai dukiya yayi rangwame lisa'i ga malamin dake karbar zakka bi hamimatihi game da wato yan uwar shi masoyiyar shi kala cai ya bushira lahu yawmul kiyamati ya matukar albushir gare shi wato yawmul kiyamatihi a ranar kiyamarsa ana malamin karbar zakka yazo sai kaga cewa zaka iya daurewa ka bashi yan uwarka masoyiyarka an gane ko a matsayin zakka shine yace ya bushira lahu yawmul kiyamati yace ya albushir gare shi ranar kiyamarsa as-sa'i jabiz zakka sadaqa jabiz sadaqa ni karbar zakka shine ake kira as-sa'i walhamima anan ba ana nihi yal uwa wadda take masoyiya abinda ake nihi khiyarul mali zababbiyar dukiya mai dukiya in ya dauri ya bada zababbiyar dukiya wannan yayi abun azo a gani kuma albishir ne gare shi a ranar kiyama qala yana fada ya fada tambaya ta gaba yace ayastahiqu hamalatul auzari min az-zakati juzzan qala na'am yace idza kanu guzzan nan az-zakati kuskure ne zalun yayi a wannan nuska an gane ko kuma zal yayi zayin ce ko yawa yace ayastahiqu hamalatul auzari min az-zakati juzzan qala na'am idza kanu guzzan yace ayastahiqu hamalatul auzar shin yanzu madauka laifuka madauka zinubai suna cancantar juzzan wani yanki min az-zakati na zakka a dauka a basu qala sai yace na'am yace kwarai idza kanu guzzan in sun zama mayaka an gane ko za a dauka a basu lafazin auzar jam'i ne na wizir anan me yake nihi da al-auzar ba ana nifi ba zinubai auzar anan as-silah wato makami kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada hatta tad'al harbu auzarha auzarha shine al-asliha ma'ana makammai wa guzzan jam'u gazil guzzan jam'i ne na gazil kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قال هنا فدا تنبيا تغبا أيجوز للحاج يوا منتي نو مكين ها تو ما تنجي ayajuzu lilhaji an ya'tamira wai shin yana halatta ga mai haji an ya'tamira wato yayi umra qala la wala an yahtamira yace kwata kwata baya halatta wala an yahtamira yace ko ya gasa gurasa baya halatta an gane ko lafazin an yahtamira min al-ihtimar ne nan me yake nihi al-ihtimar yana nihi da lubusul imara wa hiya al-imama ma'ana sanya rawani kaga ai baya halatta me wanda ya dau harami da haji wato ya rufa kansa da wani rawani wal ihtimar lubusul khimar sanya wato shine dan kwali mayafi ya rufe kansa wani hirami baya halatta ba yana nihi da anya atamira anan ba yana nihin umra ba a abinda ake nihi da litimar anan shine sanya wato rawani an gane ko shine yace lubusul imara wa hiya al-imama wal iktimar anan ba ana nihi gasa gurasa ba a lubusul khimar wato sanya shine wato marfin kai kenan wani hirami domin ana kiran da al-khimar shine marfin kai kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna khumur jam'i ne na khimar قال هنا فدا فهل له ان يقتل الشجاع قال نعم كما يقتل السباع شن وي yana halatta ga wanda ke dauke da harama harami na haji an yaqtul shujaa ya kashe sadauki قال نعم yace kwarai kama yaqtul sibaa kamar yadda yake kashe dabobin namun daji masu fada mutum su ne ake kira asiba irin su zaki su damu sasu da sauransu lafazin ashuja anan alhayya maciijiya ake nufi maciiji kumurci shine ake kira da shuja ga yacan a hadisi sahihi wanda manzala sallallahu alaihi wasallama yake fada yake ga wanda yake hana zakka yake cewa yumassalu lahu shuja'an aqra lahu zabibatan ba sadauki ba kenan yake nufi da yace fa hallahu an yaqtula shuja'a shin yana halatta wanda ke dauke da harami ma'ana ya kashi sadauki kala na'am yace kwarai kama ya qtulu sibaa kamar yadda yake kashi asibaa wato namun daji masu fada mutum shi ko kaga ai daman ya halatta mutum ya kashi duk wata dabba mai cutarwa lokacin da yake dauke da harami a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsu fawasi yuqtaluna fil hill wal haram wanda manzo Allah ya zano su daga cikin su akwai al aqrab wato kunama an gane ko na daga cikin dangin ta irin su mace zai da sauran su duka mutum yana iya kashewa qala ya fada tambaya ta gaba fa in qatala zammaratan fil haram idan mai harami ya kashe zammara wato zabiya mai busa sarewa ko kace mai busa algaita fil harami a cikin harami menene hukuncin sa qala chai alaihi badanatun minan na'am wato zai bada raqumi minan na'am daga cikin dabobi kenan zai bada taguwa daga cikin raqumma lafazin zammara anan ba ana nihi mai busa sarewa ba anna'ama an gane ku jimuna ake nihi duk wanda ya kashe jimuna taguwa zai bada wasu musauti ha azzimar an gane ku kukan ita jimuna ana kira ana ce masa azzimar kuma lafazin azzimar wato ita ce sarewa an gane ku ko kace mizmar jam'in kuma mazamir abun busa kenan shine mizmar sarewa jam'in shine mazamir idan aka ce zammara kenan me mace wadda take mai busa sarewa qala sai yake fada fa irrama saqa hurri fajaddalahu in har wanda yake dauke da harami ya jefi kaurin da fajaddalahu wato ya kashe shi me yake kansa qala chai yukriju shatan badalahu wato zai fitar da tinkiya ita ce wato madadin kenan wannan da ya kashe lafazin wato saqahur anan abinda yake nihi zakarul kumari wato namijin wani tsuntsu da ake kiran shi kumari an gane ko ta tsuntsuwa da ake kiranta kumari idan mutum ya kashe namijinta kenan menene zai bada tinkiya ita ce a madadinta qala sai yake fada yace fa in qatala umma awfin ba'da al-ihrami in har ya kashe wato ummu auf ba'da al-ihrami bayan ya dau harami ya kashe mata wadda ake mata alkunya ummu auf qala chai ya tasaddaqu bi qabdatin min ta'ami wato yayi sadaka da jimki daya na abinci ya kashe rai kuma a ce yayi sadaka da jimki daya ummu auf anan al-jarada ita ce fara idan mutum ya kashe fara jimki ɗaya tafi ɗaya zai bada na abinci qala yana ya fada a yajibu alal haji istishabul qari wai shin yana halatta ga mai haji ya abuci alqari wato kwalakwalo a lokacin da zai tafi haji ya shiga kwalakwalo qala sai yace na'am liyasukahum ila almashari liyasukahum ila al-masharib ma'ana dan ya kura su ila al-masharib wato izuwa mashaya idan aka ce al-qarib anan ba kwalakwala ba ake nihi an gane yaya za a ce wajibi ne mai haji sai ya hau kwalakwalo an gane ku kenan ma amma bar shi a matsayin halacci to amma me yake nihi da al-qarib anan dalibul ma'i bil layli wato mai neman ruwa a cikin dare shine ake kira da alqari kenan dole ba yadda za a yi dama mutum ya rayu sai da ruwa kenan dole ka dau ka nemi ruwa yana daga cikin abin da zaka yi guzuri idan zaka tafi haji misali in a irin wancan lokaci lokacin da ake tafiya a yajibu alal haji istishabul qari yace shin abutar alqari kwalakwalo yana zama wajibi wato akan mai haji Kala sai yace na'am li yasukahum ila al-masharib qurai domin ya kura su zuwa mashaya ma'ana inda za su je su sha ruwa al-qarib anan kenan talibul ma'i bil layli bi neman ruwa a cikin dare kenan dole ya zamanto kuna da wanda zai kawo muku ruwa an gane ko ko kuma ku kuna da damar da za ku kawo ma kanku Kala sai yake fada mata qulu fil harami ba'da sabti yace mi ka mi zaka fada fil harami game da cin haram ga mai hajji ba'da sabti bayan yayi aski Kala sai yace kada hallafi zalikal waqti ai cin haram ya halatta a wannan lokaci inda ya riga ya aske kanshi to ya halatta ya ci haram al haram anan ba ana nihi da haram ba al muhrim shi mai daukan harami wasabt abinda ake nihi da sab wato halqur ra'si shine aske kai lafazin hal halla min tahlilil hajji ne shine wato at-tahal wannan fita daga cikin harami kenan kaga in ka dauka ma'ana wanda take daidai ma taqulu fil harami me zaka fada game da wanda ke dauke da harami ba'da sabti bayan aske kansa kala sai yace kada hallafi zalikal waqti ay ya halatta wato a wannan lokaci kenan komai ya aikata kala ya fada ma taqulu fi bai'il kumaiti yace me zaka fada fi bai'il kuma yawa kenan nan kuma abin da ya shafi kenan kitabul buyu ne insha Allah ne kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك